Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masurar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyi waɗanda suka shafi addini da rayuwa. Takal number waya 0805544443, wato 0805544443, da kuma 0707778442, wato 0707778442. Haka zalika za ku aika da sakonnin tambayoyin akan adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar ne ta 29 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1436, kuma jira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da wato 12 ga watan Satumban shekara ta 2015. Kuma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda kuma shine zai amsa tambayoyin naku. Suna na Nasir Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, muna dab da shiga watan Zulhijja, wanda shine wata na 12 a cikin lissafin watannin shekara al-qamariya. Wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma, wanda Allah ta'ala ya ce a cikin littafinsa mai tsarki, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. To wannan watan Zulhijja ɗaya ne daga cikin watannin nan guda hudu waɗanda suke da alfarma, kuma shine cikon na 12, shine kuma na ƙarshe. Kamar yadda za mu ga, wata shekara da take alkamariya, wacce ake lissafi da hudowar wata, tana farawa da wata mai alfarma kuma tana karewa da wata mai alfarma. To tana farawa da al-Muharram, wanda wata ne mai alfarma, sannan kuma tana karewa da wata mai alfarma, shine watan Zulhijja. Babu wani hadisi na musamman wanda yazo ingantacce da yake nuna falalar wannan watan, in banda hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakra daga babansa Abu Bakra radiyallahu anhuma, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shahra idin la yanqusani Ramadan wa Dhulhijja, watannin idi guda biyu ba sa raguwa, sune Ramadan da Dhulhijja. Malamai sun tattauna wajen bayanin ma'anar basa raguwa da Imam Nawawi rahimahullahu a cikin sharhin Sa'al Minhaj, sharhu Sahih Muslim Ibn al-Hajj, yake cewa mafi ingancin ma'anar la yanqusani ay la yanqusu ajruhuma wa thawabul murattabu alayhima, wato ladan da aka fada suna da shi baya raguwa, koda kuwa adadinsu, wa inna qasa adaduhuma, koda kuwa watannin za su yi nukusani, wato za su zama 29, to ladan yana nan cikakke kammalalle, ba zai ragu ba. Wasu daga cikin malamai sun fassara wannan gabar la yanqusani da cewa abinda ake nufi a shekara guda ba zai yi wasu duka biyun su hadu su yi nukusani ba, wato ba zai yi ba a ce Ramadan 29, sannan shi ma a Zulhijja 29, suka ce galibi in ɗaya ya yi nukusan to ɗaya zai cika, amma ba za su yi nukusani duka biyun ba a bisa mafi rinjayen lokuta. To wannan fassara ce daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa wannan gaba ta layin kusani, amma mafi inganci shine fassarar farko. Akwai waɗanda ma suka ce abinda ake nufi wato ladan Zulhijja ba zai taba kasa ladan Ramadan ba, saboda shi ma akwai al-manasik, wato ayyukan haji a ciki. To amma wannan magana tana da rauni, al-Khattabi shi yake kaitota, amma tana da rauni. Magana mafi inganci shine abinda ake nufi ladan su ba zai ragu ba, ko da kuwa za su yi nukusani. Hadisin da yazo wanda abu aka rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Shu'abul Iman na Al-Baihaqi da Fadailul Awqat ma na Baihaqi wanda yake cewa annabi ya ce sayyidu shuhuri shahru ramadan wa azamuha hurmatan dhul-hijja cewa mafi ya shugabannin watanni shine ramadan mafi girman alfarma a cikin watanni shine dhul-hijja wannan hadisi ne na ƙarya ba hadisin gaskiya bane kamar da malamai suka yi bayanin haka kamar a cikin littafin al-maqasidul hasana na Sakhawi asl al-matalib littafin kashf al-khafa da dai littafai da dama na hadisi sun yi bayani akan rashin ingancin wannan hadisi a kwanaki 10 na farko na wannan watan dhul-hijja falalarsa ta tabbata a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shine hadisin sa'id ibn jubair wanda ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr qalu ya rasulullah wal jihad fi sabilillah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وتو النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa babu wasu kwanaki wadanda ayyukan kwarai a cikin su suke mafi soyuwa a gurin Allah ta'ala fiye da wadannan kwanaki guda 10 wato kwanakin farko 10 farko ta wannan wata ta watan Zulhijja sahabbai suka ce ya rasulullahi walal jihad fi sabilillah har ma jihadi fi sabilillah ba zai fi wato ayyukan kirki a cikin wadannan kwanaki ba annabi ya ce walal jihad fi sabilillah har ma jihadi fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da zai fita da kansa da ransa wa malihi da dukiyarsa falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai daga wannan ba wato ya fita jihadi a kashe shi a gurin jihadi sannan kuma dukiyarsa gaba ɗaya tarkata ya bawa ya bayar da ita wajen wannan to wannan shine wanda ba za a ce aikin kwarai a cikin waɗannan kwanaki 10 ya fifice shi ba to amma shi ma ba ci aka ya fifice sai dai ko su zama daidai ko kuma aikin kwarai a cikin waɗannan kwanaki 10 su ya fifice wannan aikin to wannan yana nuna girman falala na su waɗannan kwanaki akwai hadisi marar kyau mai raunin gaske wanda aka rawaito cewa ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ashr dhul-hijj ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sana wa qiyamu kulli laylatin minha bi qiyami laylatil qadr cewa babu wasu kwanaki da Allah ta'ala yake so a bauta masa a cikin su kamar kwanaki 10 na Zulhijja cewa azumin yini daya a cikin su yana daidai da azumin shekara ko qiyamul layli na rana daya na dare daya a cikin su yana daidai da qiyamul laylatul qadr wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda yana da rauni kwarai da gaske kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani kamar a cikin al-mizan al-i'tidal kafin al-ilal al-mutanahiya da littafai da yawa na hadisi wanda suka yi bayanin rashin ingancin wannan hadisi kuma wannan hadisi ya ci karo da hadisin Bukhari wanda ya gabata wanda ya maganar falalar su waɗannan kwanaki amma ba tare da ya ƙayyade falalar da wani lada wanda yake sananne ba sannan kuma ya saba wa zahirin alqur'ani ma da alqur'ani cewa yayi dangane da lailatul qadri khairun min alf shahr wato lailatul qadri tafi watanni dubu wato wanda babu lailatul qadri din a cikin su saboda haka ibada a cikin ta yafi kowace ibada kowane dare da babu ita a ciki to kaga anan ba a kebance dare rakin 10 farko na wannan watan Zulhijja ba saboda haka kaga ashe har su sun shiga cikin alfu shahar da Allah ta'ala ya ambata tunda su babu lailatul qadr din a cikin su to kaga wannan hadisi a ce kuma ibada a cikin wato waɗannan kwanaki 10 daidai yake da lailatul qadr kaga wannan ya ci karo da waccan aya ta alqur'ani saboda haka wannan hadisi bai inganta ba haka nan hadisin da yake cewa siyamu kulli yawmin min ayyamil ashr ka siyami shahrin azumi daya a kowace rana daga cikin kwanakin nan goma daidai yake da azumin wata guda, shi ma hadisi ne wanda bai tabbata ba. Hakanan hadisin da yake cewa man sama al-ashar falahu bi kulli yawmi sawmi shahr falahu bi kulli yawmi sawmi shahr walahu bi sawmi yawmi tarwiyati sana walahu bi sawmi yawmi arafati sanatani, cewa wanda duk ya azumin wato ya azumci wannan goma, to kowace rana kowane azumi daya daidai yake da azumi wata guda, sannan kowace wanda ya azumin ranar tarwiya, ranar tarwiya shine ranar 11 da 12 da 13 na Zulhijja, cewa daidai yake da ranar da azumin shekara guda, to wanda kuma ya azumin arfa daidai yake da azumin wato daidai yake da azumin shekara biyu. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake mara kyau, kamar yadda bayanin sa yana cikin littafin al-Adabul Masnu'a fil hadith al-mawdu'a na Imam Suyuti da littafin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi da tanzihu shari'a na Ibn Arraq, sun yi magana akan rashin ingancin waɗannan hadisai. A cikin waɗannan kwanaki goma yawancin ayyukan hajji a cikin su ake, yawancin ayyukan hajji ana yin su a cikin waɗannan kwanaki goma, wanda hajji kowa ya sani shine rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci. A cikin waɗannan kwanaki goma akan samu ranar arfa, ita ce ranar 9 ga wata, ranar da musulmi suke hawan arfa. A cikin su ne ake samun yawmun nahar, shine ranar wato yin yanka abin hadaya ko abin layya, shine ranar da muke cewa ranar babbar sallah. To a cikin waɗannan goma din ne, to shin dan shine ranar ta 10 na Zulhijja. A cikin su ake yawmul hajj al-akbar, shine yawmul hajj al-akbar da Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul tauba, shine ranar da Allah yake gafara yake yanta bayinsa daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ika fa yaqulu ma arada haula. Wato babu wata rana, in ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisi ne na cikin sahih Muslim da Nasa'i da Ibn Majah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata rana da Allah ta'ala yake yawaita yanta bayansa daga wuta a cikin sa kamar ranar arfa, kuma Ubangiji ta'ala yakan kusanto yayi wa mala'iku alfahari, yayi alfahari ga mala'iku da bayansa, yace fa yaqulu, yace ma arada haula, me waɗannan suke nufi, wato waɗannan ba kowa suke nufi ba sai Allah, sai ni in ji Allah, saboda haka Allah ta'ala ya yanta su daga wuta. A cikin wannan rana ne Allah ta'ala ya saukar da fadarsa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, a yau na cika muku addininku kuma na cika muku ni'imata gare ku, wa raditu lakum al-islamu dinan, na yarje muku musulunci a matsayin addini. Wato a cikin wannan ranar aka saukar da wannan aya wacce take bayanin cikar addinin musulunci ga al'umma, cewa dukkan wani abu da al'umma take bukata a rayuwarta ta addini da rayuwarta duniya, Allah ta'ala ya gama cika su, ya gama saukar da su cip-cip, babu abin da ya rage. A cikin Allah ta'ala ya tsirar da Annabi Isma'il alayhi salam, ya fanshe shi da abin yanka. Saboda haka ita wannan rana kusan manya-manyan ibadoji suna haduwa a cikin su, wato su waɗannan kwanaki goma. Waɗannan kwanaki goma a cikin su akwai salloli kamar yadda aka saba yi a kowace rana, salloli biyar, akwai azumi kamar azumin arfa, akwai sadaka da mutum zai fitar ya bayar, akwai hajji da mutum zai yi, wanda bai yiwa waɗannan abubuwa su haɗu a wasu kwanaki in ba waɗannan kwanakin ba, rukunan musulunci duk suna iya haɗuwa a ciki, ga sallah, ga azumi, in mutum yana fidda zakka a daidai wannan lokacin zai iya fidda zakkarsa, ga hajji kuma. Don haka kaga su ne ranakun da afdalu ayyamid duniya alal itlaq, in ana lissafin yini na duniya babu yinin da ya kai su, babu yinin da ya kai waɗannan yinuka guda goma, kamar yadda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake faɗa, cewa ayyamu Zulhijja afdalu min ayyamil ashr min Ramadan wa layali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdalu min layali ashr Zulhijja. Wato yake cewa kwanaki goma na Zulhijja sun fi wato yinin nan guda goma na kwanakin farko na goman farko ta Zulhijja sun fi yinin goma na Ramadan, wato goman karshe na Ramadan. Sannan darirakin kuma goma na karshe na Ramadan sun fi darirakin Zulhijja, saboda haka in maganar dare ake, daren goma na karshe na Ramadan ya fi, saboda a cikinsa ne ake samun Lailatul Qadri, ta kuma khairu min alfi shahr. In kuma a cikin yini ne ake magana, to yinin goma na farko na Zulhijja ya fi, domin a cikinsa ne ake samun ranar Arfa, wanda rana ce da babu wani aiki, da babu wani wata rana da aikin kirki yake mafi soyuwa ga Allah Ta'ala kamar irin wannan rana. Saboda haka wannan su ne kwanaki goma na Zulhijja, da kuma irin abin da ya zo na falalarsu, wanda insha Allah nan gaba za mu yi bayanin irin abin da ya kamata mutum ya yi a cikin irin wannan kwanaki. Allah Ta'ala ya samu dace.
Amin amin suma amin. Kafin mu fara daukan tambayoyin masu sauraro, muna kara tunatar da ku cewa a rika kokari ana aiko da tambayoyi waɗanda suke masu ma'ana, waɗanda kuma za su amfana da al'umma baki ɗaya, ba da tafin cin zarafin wani ba, kuma a kauracewa aiko da tambayoyi waɗanda za su haifar da ruɗani a cikin al'umma. Kuma duk wanda ya aiko da tambayar sa bai ji ba, to fa ta iya yiwuwa ta faɗa cikin wancan rukuni da muka ambata, ko kuma tambayar ba ta iso gare mu ba, ko kuma mun sha amsa irin wannan tambaya. Sannan akwai masu aiko da sakonni na fatan kai ga malam da kuma gidan rediyon da mu baki ɗaya. Muna godiya kuma dukkanin muna ganin sakonninku baki ɗaya, da fatan Allah ya mana jagora. Malam tambayar mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga mai sauraron mu Umar Malami, wanda ke cewa shin wani sahabi ne mala'ika Jibril yake sifantuwa da shi yayin zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam? Shin menene ma'anar sunansa kuma?
Sahabin da mala'ika Jibril yake sifantuwa da shi shine Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Maganar ma'anar sunansa wanda ban san wata ma'ana ta musamman da aka ba wa sunansa ba, amma dai wannan shine sahabin da Jibril yake wato fitowa a kamanninsa, dan idan ma wani lokaci ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wahayi, idan ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tambaya Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa wa ta gani tare da ni, sai ta ce ai Dihya ta gani. Annabi ya ce mata a'a, ba Dihya bane, Jibril ne. Shi Dihyatul Kalbi yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah Ta'ala yayi wa sifa mai kyau. Mala'iku kuma suna fitowa ne a kamanni masu kyau. Mala'iku ba sa tashakkuli, wato ba sa rikida a cikin kamanni marasa kyau. Wannan shaidanu ke yin wannan. Shaidani ne zai rikida a sifa ta miciji, ko a sifa ta kare, ko wata dabba dai wacce take abin nan, ko wata sifa mai munin gaske. Amma mala'ika shi yana fita ne a sifa mai kyau. Shi yasa Allah Ta'ala ya sifanta su da kyawu, ce zumirratin. Zumirra shine ma'abucin kyau. Almirra shine almanzarul hasan, shine kyakkyawan wato kamanni, da ka kalle shi za ka yi abin nan. Shi yasa lokacin da Annabi Yusuf alayhi salam ya fito ya bayyana ga matan da matar al-Aziz, Azizu Misr, ta tara a gidanta domin ta nuna musu Annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da ya fito suka ganshi, abinda suka ce hashalillah ma hadha bashar in hadha illa malakun karim, suka ce tsarki ya tabbata ga Allah, wannan ai ba zai zama mutum ba, wannan mala'ika ne. To wannan yana nuna maka cewa a fitira ma ta dan adam, a shi kansa dan adam Allah Ta'ala ya kinsa masa jin cewa mala'ika ba mummuna bane, mala'ika wani abu ne mai kyau. Shi yasa da suka ga kyan Annabi Yusuf alayhi salam, suka ga cewa kai wannan ba zai yi a ce dan adam bane, sai dai ko mala'ika. Saboda haka mala'ika mai kyau ne. To Dihyatul Kalbi yana da kyau kwarai da gaske. Shi yasa wato mala'ika Jibril yake fitowa a kamanninsa.
To sai tambaya ta gaba da ke cewa mala'ika na yi wa ƴata karama adan ƙarin gashi, shin ina da laifi? Daga maman Halima.
To ana so koda wajen tarbiya a yi wa yaro tarbiya mai kyau, ta yadda zai tashi ya ci gaba da abin da iyayensa suka dora shi a kai. Idan har za ki yi mata wani abin da ya saba wa shari'a, wato akwai gudun kada ta taso ta girma ta zata, hakan daidai ne. Ba laifi idan ƙarin gashin ya kasance ƙarin gashi ne da zai bayyana, ba wanda yake na wanda malamai suka haramta ba, kamar yanzu gashi a ƙara shi da gashi na ɗan adam, wannan haramun ne bil ittifaq, mace ta yi ƙarin gashi da gashin ɗan adam. ko kai ta yi ƙarin gashin da ba za a taɓa tantancewa da gashin ta ba, wato wanda za a yi zaci ma gashin ta ne, to wannan malamai suna haramta shi. Amma abinda za a iya sanin cewa ba gashin ta bane, kamar yadda za a yi ƙari da lilo haka ko zare ko wani abu, wannan babu komai a ciki.
Sai wannan shi kuma yake cewa mallam lokacin zakar sa yayi kuma ana bin sa bashi, kuma idan ya biya bashin kuɗin ba za su kai nisabin zakka ba, shin zai biya bashin ne kafin ya fitar da zakkar ko kuwa sai ya fitar sannan zai biya bashin?
Babu ko shakka zai biya bashi ne da kuɗin da ba nashi ba, to zai bawa masu shi su kuma can, idan ya wanda ya basu in ya kai nisabi su fidda masa zakka, in bai kai ba shikenan, amma ba zai fidda zakka ba tare da cewa kuma kudinsa shi in ya ware na bashin ba zai kai zakka ba. Abinda wasu mutane suke tambaya wani lokaci akai shine mutum ya ce ina da kudi amma kudin na akwai basussuka a ciki, in na cire basussukan to ba za su kai zakka ba, to zan fitar da zakka ko ba zan fitar da zakka ba? To idan mayar masa da zai mayar wa da mai bashin kayan sa ne, to ya mayar masa shi mai bashin sai ya fidda kayansa zakka. Amma in ba zai mayar ba, kamar yadda yawanci masu tambayar, zaka samu cewa kudaden ba fa mayarwa suke ba, yana hannunsu, za a yi shekara da shekaru haka, saboda haka shi sai ya fake akan cewa ai kudin in aka yi zube ban ƙarya ta yawanci ba na bane, saboda haka ni ba zan yi zakka ba. Dan haka shi bai fidda zakka ba kuma bai maida masu kudin ba. Ita zakka tana da ta'alluki ne da dukiya, ba da mai dukiyar ba, saboda haka zaka iya fitar musu da zakka matukar ba mayarwa zakai ba. In ya so in ka mayarwa mai su shi ba lalle ya fitar da zakkar ba, ka riga ka fitar, amma ka rike kai ba ka mayar masa ba, kai kuma ba ka fitar da zakkar ba, to wannan gaskiya ba daidai ba ne. Amma in mayarwa za ka yi shikenan sai ka mayar masa, sauran abin da ya canjin ka da ya rage bai kai nisabi ba, ba wani matsala a ciki, ba zakka a kanka.
Da sauran shi kuma yake tambayar shin wane ne zamakshari?
To zamakshari ɗaya ne daga cikin malamai a cikin wannan al'umma, sunan shi Mahmud ibn Umar Abu al-Qasim Az-Zamakhshari al-Hanafi, yana da littafin da ya fi shahara da shi, shine littafin al-Kashaf, tafsiri ne na al-Qur'ani da yayi, duk da cewa yana bin dariƙar mu'tazilanci dariƙa ce da yawa daga cikin malamai sun kushe ta, malaman sunna sun kushe wannan dariƙa saboda abubuwan da yake kunshi a cikin ta da ya sabawa nasu suka na hadisi, musamman abin da ya shafi janibin tauhidi da kadaita Allah da sifofinsa, to yana bin wannan mazhaba. Amma wani kwararre ne a cikin harkar larabci da balaga da ilmul bayan da ilmul ma'ani, ra'as ne anan, kwararre ne, shi yasa malamai suke fa'idantuwa da tafsirin sa wajen fito da abin da ya shafi balagar alqur'ani da ma'anoni da abin da ya shafi ma'ani da abin da ya shafi albayan, wanda duk bangarori ne na balaga, to malamai sukan amfani da shi anan. Abin da ya shafi arabiya, ina da littafin Rabi'ul Abrar fi Uyunul Akhbar, wanda shi ma littafi ne wanda yana da abubuwan da suka shafi balaga da luga da fiqhul luga, yana da littattafai da dama wanda ya yi, kuma malamai suna amfanuwa da abin da yake mai kyau daga cikin maganganunsa, suna barin abin da ba shi da kyau. Ya rasu hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 538.
Da sai sakon malam karami kofar mazubula yake cewa ana son tafsirin wannan ayar ta wa taqallubaka fi sajidin.
To wannan aya Allah ta'ala yana cewa allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin, allazi yaraka hina taqum, malamai sun yi tafsirin ta da cewa yana Allah yana ganin ka lokacin da kake tsayuwa, wasu ce da kake tsayuwa a cikin sallah, lokacin da kake tsaye a cikin sallah kana bautar Allah, ubangiji yana kallon ka, wa taqallubuka fi sajidin, sannan kuma yana ganin ka lokacin da kake jujjuyawa a cikin masu sujjada. Ibn Abbas ya fassara allazi yaraka hina taqum ay taqumu ila as-salah, sannan a cikin littafin tafsirin ibnu abi hatim ya ruwaito da sanadi wanda yake hasan ne, cewa abinda ake nufi da wata qallubaka fi sajidin shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biyo tsatsan annabi bayan annabi har lokacin da aka haife shi annabi, wato ya biyo cikin tsatsan annabawa wanda an san su masu sallah ne masu sujjada ne a rabin karshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo tsatsan sa shine Annabi Isma'il alaihi salam har lokacin da mahaifiyarsa kuma ta haife shi a matsayin annabi wannan ya tabbata da isnadi mai kyau daga Abdullahi dan Abbas wasu kuma daga cikin magabata sun fassara wa taqallubaka fi sajidin shine da yin sallar ka a cikin hina yaraka hina taqum lokacin da kake yin sallar ka kai kadai wa taqallubaka fi sajidin lokacin da kake sallar ka a cikin masallata saboda as-sajidin annafin al-musalli wadanda suke masallata wasu sun fassara shi da cewa taqallubaka fi sajidin shine ganin wadanda suke sallah a bayan ka da hadisi ya tabbata annabi a cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai cewa ina ganin ku a cikin abin a sallah ina ganin ku kamar yadda nake ganin ku a wajen sallah wato babu wani abin naku da yake boye mu da yake boye mu saboda ku kyautata ruku'un ku kyautata sujjada ku kyautata khushu'in ku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ana sallah yana ganin waɗanda suke bin shi ta bayansa wato kamar yadda yake ganin su ta gabansa haka yana ganin su ta bayansa to shi ma daga wannan daga cikin malamai akwai wanda suka fassara wa taqallubaka fi sajidin da cewa ganin da yake masallata wato bayan a lokacin da ake sallah suna bin sa a matsayin mamu na'am
sai tambayar da ke cewa wani lokaci ne ya fafalala ga mai yin wutri
to wutri sallar dare kanta an fi so a sa ta ya zama na thuluthi na karshe thuluthi na karshe na dare a lokacin da Ubangiji Ta'ala yake gafarta ma waɗanda suke tsaye a lokacin suna neman gafararsa yake tuba ga waɗanda suke neman tubansa yake afuwa ga waɗanda suke neman afuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri yayi qiyamul layli a dukan dare yayi a farko yayi a tsakiya yayi a ƙarshe yayi a farko yayi a tsakiya yayi a ƙarshe amma a ƙarshen dai yafi abin nan yafi lada
wani ce akwai wasu surori da ake karantawa ana buga hannu a ƙasa shin hakan yana da asali a addini
ba shi da wani asali a addini ba wata sura da aka ce a karanta a buga hannu a ƙasa in kaga wani yana yi to ra'ayinsa ne yake ba addini ba
sai shi kuma knife custom yake cewa matar da mijinta ya sake ta amma ta ce ba inda za ta je za ta yi zaman yayanta shin ya hukuncin zaman ta a gidan
to in har ya sake ta ta zama ba muharramarsa ba matarsa ba kuma ba muharramarsa ba ce don haka ya zauna tare da shi a gidan akwai matsala domin zai iya kadaita da ita tare da cewa kuma yanzu ba matarsa ba ce ko da kuwa suna da yaya ta ce tana zaman yayanta idan ya mata can wani gida ya ba ta ta zauna ko ya keɓe mace wani guri ko ya zama babu kadaici tsakaninsu da ita to wannan kuma ihsanin sani kamar yadda zai iya yi mata ko da shi bai taɓa aurenta ba zai iya taimaka mata idan ya ga tana da yaya tana neman taimako so zai iya mata wannan amma ta zauna a irin zaman da da suke yi da shi a lokacin da take matarsa daga shi sai ita a gida to wannan bai halatta ba
sai sakon sunuske da make cewa ina son karin bayani akan asalin musabakar alqur'ani da ake yi
to musabaka a sanya wani abu na kyauta a ce gashi nan wanda ya fi iyawa a bashi ko ta alqur'ani ko ta ilimi ce ga wasu masaloli na ilimi wanda ya warware su daidai to za a bashi wannan kyauta malamai sun yi magana akan sa tun jimawa malaman malikiya da shafi'iya suna hana wannan amma wasu daga cikin malamai kamar Ibnu Abdul Bar ya hikaito da cewa Imam Shafi'i yana ganin cewa babu komai a ciki Ibnu Abdul Bar ya hikaito wannan daga Imam Shafi'i kuma wannan shine ra'ayin malaman mazhabar Abu Hanifa malaman Hanafiya kamar yadda yake cikin littafai nasu irin littafin Al-Binaya sharhin al-hidaya ta al-aini wa littafin تبين الحقائق شره كنز الدقائق نزيلعي هكذا الفتاوى الهندية لسنكا ونن كمونا شيني زابن ابن تيمية رحمه الله دا الماجر انسى ابن القيم كمين دي كتكيلة تافن ابن القيم الفروسية كتكيلة تافن ابن تيمية مجموع الفتاوى الفتاوى الكبرى شوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هلت يم مسابقة تدوى كي كو تهربي أنا يم مسابقة تهربي كو تدوى كي أسان يواني أبو نكيوتا غوان دي في إيهاوا شوى دون كوما سبو دو أنني أكيد أغا شأن الديني دو أنني أكيد أغا شأن الديني ستشتو كاغا إلمي شيما وانا أبني وانا يافو مهمان شيما وجان أوكا شأن الديني سمدا سمدا دوكي ko iya kokowa ko iya harbi saboda ka in har ya halatta a can suka ce min babu aula ya halatta anan saboda ka mas'ala ce da malamai a da can sun yi batunta kuma an hikaito daga ciki wasu malamai sun halatta ta kamar Imam Shafi'i kamar Ibn Abdul Bar yace da kuma malaman mazhabar Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala
to sai wani sakonin da yake cewa ina san sanin sayancin wannan maganar da ke cewa ta rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye malaika Jibril cewa idan ya je karbo wahayi me yake gani sai Jibril ya ce masa hijabi sai ya ce masa to idan ya koma ya yi wannan hijabin ya gani a ciki to da malaika Jibril ya koma sai ya yi wannan hijabin sai kawai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune shin akwai hadisin da yake nuna haka
wannan ko tantama babu hadisi manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam irin hadisi ne na shaci fadi na ƙarya da wasu waɗanda ba sa tsoron Allah suke yayata tsiyata su babu wani abin da zaka girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma ya kasance ƙarya ce wato ba zaka daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi ƙarfin ka tabbatar da ita ta hanyar ƙarya yana da darajoji manya manya wanda alqur'ani ya nuna da hadisi ingantattu suka tabbatar baya buƙatar sai an shirya wani abu na ƙarya annabi malaika Jibril yana karbo wahayi daga Allah ta'ala sannan ya isar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ta'ala ya jingina sanar da wahayin Allah ta'ala zuwa ga malaika Jibril shi allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa cewa mafi tsananin karfi shi ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Jibril alaihi salam sannan Allah ta'ala ya ce shi ya saukar da shi a bisa zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kun nazala bihi ruhul qudus ala qalbika cewa ruhi mai tsarki shine ya saukar da wannan alqur'ani ala qalbika a bisa zuciyarka saboda haka malaika Jibril shi ya kawo alqur'ani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya je can gurin karbar wahayi ba kuma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a can kaga ya zama bambara koi kenan ya je karba kuma ya ga wanda zai kai ma shi ma gashi nan a gurin da ake bada wahayi kaga ya zama shi bai da wani amfani wannan ba gaskiya bane ba za ka taba samun shi a cikin littafai na malamai ingantattu ba
to sai sakon Muktar Salis Adam yake cewa malin tambaya ta yi tace idan mutum yayi sujudu shukuri me zai fada
to sujudu shukuri ba a ruwaito wani abu da ake fada na musamman a cikin sujudu shukuri ba wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kai sujud shine mutun ya kai goshin sa kasa ya kai goshin sa kasa yayin da mutun ya kai goshin sa kasa yayi sujjada sawun ya fadi wani abu ko bai fadi komai ba saboda kai ce sujudu shukuri shine mutun ya kai goshin sa kasa alamar rusunawa da miƙa wuya da saduda da tawalu'u ga Allah ta'ala saboda kai ko bai fadi komai ba yayi sujudu shukuri haka babu wani abu a sunnanci daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a da ake fada a sujudu shukuri
to sai tambayar Mansur Uba Musa yake cewa malan shin gaskiya ne kaka'atu sahabi ne
kaka'atu ko alqaqa
alqaqa
alqaqa ibnu amr alqaqa ibnu amr malamai sun ambace shi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tarjuma sanan cikin isaba litamiz sahaba ne ibnu hajar yawancin ruwayoyin da suka zo na ambatan kaka sun zo ta hanyar Saif ibn Umar shi yasa wasu suke ganin isnadi zuwa ga tabbatar da wane ne shi bai tabbata ba amma a mashahuri a tarihi ya tabbata dan uwan abin nan ne dan uwan Asim ibn Amr at-Tamimi dan uwan Asim ne ibnu Amr at-Tamimi da sayyidina Abubakar yana cewa la sautu qaqa fil jaysh khairu min alf rajul wato la sautu alqaqa fil jaysh ace yana cikin runduna ya daga murya yayi kabbara sautin sa yafi tsoratar da abokin gaba sama da mutun dubu haka yana daga cikin al-fursan ash-shuja'an jarumai waɗanda kuma suka taka rawar gani kwarai da gaske a fatul qabin ayakin al-qadisiyya ayakin qadisiyya fatun fata bude kasar farisa shigar da musulunci kasar farisa yana daga cikin wanda suka taka rawa sosai anan
na'am sai tambayar Sabiu Abdullahi yake cewa malami ne matsayin addu'a da ake bayan gama karatu a majalisai ko kuma a islamiyyu
to ya tabbata a cikin sunan sunan Nasa'i da wannan sa da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yake cewa da wuya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wani ya zauna wani majalisi ya tashi bai wa sahabban sa addu'a ba sai Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أزوى قرشي وانا حديثي نسهيه يكي جواء النبي صلى الله عليه وسلم بايا دويا يزونا قل أن يجلس مجلسا حتى يدعو لأصحابي بهذا الدعاء تقاقعنونا النبي صلى الله عليه وسلم إن يزونا مجلسي ya kan yi addu'a bayan lokacin da za a rufe majalisin saboda haka dan mutun ya yi addu'a rufe majalisi wani ba wani abu bai sabawa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam bal sunna ma ta tabbatar da haka
to sai sakon bushri bashir limanci yake cewa shin miji yana da ikon hana matarsa aikin haji dan ita ta samu damar aikin hajin
duk ta cika sharuɗin aikin haji ba shi da ikon ya hana ta mutukar dai akwai muharrami wanda za ta tafi hajjin nan tare da shi saboda haƙin haji rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda baya daga cikin sharaɗin sa yardar miji cewa ya yarda ta je ko bai yarda ta je ba sai dai idan ya kasance za ta yi tafiyar nan ita kadai ba shi ko ba wani muharraminta to anan ya iya aiki da shari'a wacce take nuna cewa mace ba ta yi tafiya ta kwana uku ba sai da muharrami ko kuma miji na shi baya da kuɗin da zai je ita mawatar kuɗin za ta biya masa sannan ba wani muharramin da zai tafi tare da ita to anan idan ya rike wannan zai iya cewa a abin yadda ba amma in ba haka ba to ba shi da ikon ya hana ta zuwa haji
to sai shi kuma yake cewa menene hukuncin yin sujjudar tilawa ga mace mai jinin al'ada
to sujjudar tilawa malamai sun yi sabani akan shin sujjudar tilawa salla ce ko ba salla ba ce a jumhurin malamai duka mazhabobi hudu suna tafiya akan cewa sujudut tilawa salla ce saboda wani bangare ne na salla sai saboda sujjada wani bangare ne na salla saboda haka wajibi ne a yi mata abinda ake yi wa salla shine tsarki da zamanar da tsarki kaga ashe kenan mace ba za mace mai haila ba za ta yi ba saboda me saboda ba ta da tsarkin da za ta yi salla da shi to haka nan ba za ta yi sujudut tilawa ba don haka suka sharɗanta abinda ake sharɗanta wa sallah irin in mace ce da ta zama tana cikin tsarki dole ya zama akwai alwala tare da mutum dole ya fuskanci alƙibla a lokacin da zai yi in mace ce dole ta yi sutura irin ta sallah duk za su sharɗanta abinda ake sharɗanta wa sallah to wannan su ne jumhurin malamai amma daga cikin malamai akwai wanda suka sabawa haka suke ganin cewa sujudu tilawa ba salla bace dan yin wani abu da ake yin shi a salla shi kadai ba shi ake kira salla ba suka ce kamar a salla akwai tsayuwa a salla akwai zama a salla akwai karatun alqur'ani dan mutun yayi tsaye kawai ba za a ce yayi salla ba dan mutun yayi karatun alqur'ani a tsaye ba za a ce yayi bangare na salla ba sai ya alwala dan mutun ya zauna ba za a ce yayi wani abu na salla ba saboda haka kasancewar ana yin wani bangare na sallah a cikin dan kasancewar sujudu tilawati wani bangare na sallah wannan ba shi ke nuna sallah bace saboda ita sallah ba ta yiwa sai an yi tsayuwa an karanta Fatiha kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, in ba a karanta Fatiha ba a da sallah, sujudu tilawati ba a karanta masa Fatiha, sannan kuma sallah sai an yi ruku'u an yi sujjada, babu sallah kasa da raka'a daya, ita ce salatul witri. To duk abin da bai cika raka'a daya ba za a kira shi sallah ba. So, yawanci daga magabata, yawanci cikin magabata, malaman magabata sun faɗa haka, kamar yadda Ibn Battal a cikin sharhin Sahih al-Bukhari ya hikaito daga malamai da dama cikin malaman magabata cewa kathiru min as-salaf. Sa'id ibn al-Musayyib, wannan shine ra'ayinsa, al-Imam Shabi, wannan shine ra'ayinsa, cikin malamai akwai Ibn Hazm, wannan shine ra'ayinsa, shine ra'ayin Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai da suna ganin cewa ba sallah bace sujudut tilawa. Saboda haka ba sharadi bane mutum sai yayi sallah. Ita sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu at-takbir wa tahlilu at-taslim, miftahu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Mabudin sallah shine kabbara harama, sannan kuma abinda ake fita sallah da shi shine sallama. To kuma babu wanda ya taba cewa in zakai sujudu sahwi, abinda in zakai sujudu tilawa sai kai kabbara harama, sannan ko in zaka fita daga sujudu tilawa sai kai sallama. To ashe kaga ba sallah bace. Ita sallah miftahuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Saboda dalilan waɗannan malamai bangare na biyu yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya kasance yana karanta Al-Qur'ani ya sujjada ba tare da alwala ba, ba tare da tahara ba. Kuma hadisin ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujjada fasajjadna ma'ahu hatta inna ahadana la yajidu mawdi'an li jabhatihi. Kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujjada, yayi sujjada, muka yi sujjada tare da shi har ta kasance saboda yawan mu wannan sa bai ma samu inda zai dora goshin sa ba. Saboda haka yana daga abin mai wahala a ce duka wanda yake gurin nan yayi alwala, yana da alwala. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shartanta musu haka ba. Akwai hadisin Sahih al-Bukhari da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul Najm ga mushrikai da musulmi, kowa da kowa ya sujjada, da musulmin da mushrikan kowa ya fadi ya sujjada. Kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shartanta musu cewa sai mai dahara ne zai yi wannan sujjada ba. So wannan duka dalilai da wanda suke karfafa janibin masu cewa ba sharadi bane sai an yi mata tsarki. To in haka ne kaga ashe kenan ba sharadi bane sai an yi mace mai haila ba za ta yi sujudu tilawati bayan da take karanta Al-Qur'ani ko ta je wani yana karantawa zo kan sujjada ta yi sujjada, ba sharadi bane. Akwai ruwaya daga a cikin musannaf Ibn Abi Shayba daga Uthman Ibn Affan yake cewa al-ha'idu tumi'u bi ra'siha, cewa mai haila za ta yi sujjada ta hanyar ima'i da kanta, ta hanyar ima'i da kanta. So wannan kaga shi kuma fahimtar sa ce daga cikin fahimtar sahabbai, sabanin fahimtar Abdullahi dan Umar, shi kuma yana ganin ima'i za ta yi da kanta, amma shi ma bai hana ta ta yi abinda za a kira shi sujjadar ba. Saboda haka magana mafi rinjaye insha Allah cikin maganganun nan guda biyu shine mace ko da tana da haila za ta iya sujudu tilawa, saboda sujudu tilawa ba ita ce sallah ba.
To sai tambaya ta gaba da ke cewa mallam wani sahabi ne aka fara haifa bayan hijira daga Haris Ibrahim?
Wanda aka fara haifa bayan hijira shine Abdullahi dan Abbas, afwan, Abdullahi dan Zubair, Abdullahi ibn Zubair shine sahabin da aka fara haifarsa bayan an yi hijira. Sahabbai suka yi murna da haihuwarsa kwarai da gaske, saboda lokacin da aka yi hijira cikin matan sahabbai ba wacce ta haihu, sai munafukai da kafirai sai aka rika cewa ai Yahudawa sun sihirce musu matan su sun maki haihuwa. To sai kuma aka haifi Abdullahi bin Zubair, to shine sahabbai suka yi farin ciki matuƙa da haihuwarsa, domin wannan yana nuna ƙaryar abin da ake yayatawa.
Sai saƙon Adamu Kabiru yar ga yake cewa mallam menene hukuncin saƙonnin juma'a da ake aikewa juna a kowane sati na juma'at kare?
Bashi da wani asali, bashi da wani asali, wasu sun ɗauke shi kamar wata ibada, in ranar juma'a ayi addu'a aika mutane ba inda aka ce ayi haka akwai tahni'a da ake ta idi ran sallah karamar sallah ko babbar sallah wanda ya tabbata cewa magabata da sahabbai suna yi wa juna amma ba ranar juma'a ba so haka wani abu ne wanda dai kawai zamani ya zo da shi musamman kuma ana ganin ita wannan harka ta waya da sako za ka iya aikawa shine sai aka ware ranar juma'a ake wannan amma ba ta da wani asali
to sai sakon wannan yake cewa wane ne Abdullahi As-Samarqandi
Abdullahi As-Samarqandi ɗaya daga cikin malamai ne wanda ana sunan shi Nasir ibn Muhammad ibn Ibrahim Nasir ibn Muhammad ibn Ibrahim ana masa alkunya da Abdullahi As-Samarqandi Al-Hanafi Samarqandi Al-Hanafi shine mai littafin Tanbihul Ghafilin littafin Tanbihul Ghafilin Imam Az-Zahabi a cikin tarjuma sa Sir Alamin Nubala yana cewa taruju alaihi al-ahadith al-mawdu'a wato mutun ne wanda wato ahadisai na ƙarya suke samun cin kasuwa sosai a wajen sa wato yana karbar su kuma yana rubuta su a littafin sa wakan littafin Tanbihul Ghafilin yake cike da hadisai waɗanda suke na ƙarya a gurin malaman hadisi wanda ba su inganta ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda masu ruwaya su duk maƙaryata ne a gurin malaman hadisi Abdullahi As-Samarqandi ya rasu hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 375 to cikin karni na ƙarshen karni na 4
to sai tambayar Baffa As-Salafi yake cewa malam da Allah tambaya ta ita ce menene hukuncin mace ta sanya turaren da ba za a ji kanshin sa ba inda ba kusar ita mutun ya zo ba
to an gama inda an zo kusar da ita a ji kanshin ta ba daidai bane saboda haka ba daidai bane in za ta fita ta sanya turare wanda idan wani ya matso ko ta matsa kusa da wani zai ji kanshin sa
to sai Nazifi yake cewa dan Allah malam a ina aikin agaji ya samu asali a musulunci
to in ka ce agaji agaji shine ka taimaka ma wani taimakon wani ko wani abu ne wanda dukkan wata fitira ta dan adam ma akwai shi dukkan annabawa da addinai da waye akwai taimako la ta'ala yana cewa ta'awalu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awalu 'alal ithmi wal 'udwan duk abinda zakai ka taimaki dan uwanka musulunci yana son wannan kuma ana kwadaitarwa akan wannan sawa'un an tsara aikin taimakon ko kuma a an yi shi a fawiyan haka ya zo dai haka kawai ba tare da an yi wani tsari ba kawai abinda ya bambance wanda kake tambaya akai shi ana tsarawa kaga an sa uniform kuma an ce ga waɗanda za su yi shine kawai yasa kake wannan tambayar amma in dai aka ce aiki ne na taimakawa juna ai ba buƙatar ka ce ina ya samu asali a musulunci ganin cewa an sa masa an sa uniform sannan kuma wasu mutane ne da aka zaba suke aikin to kuma wannan ba shine zai sa ya tashi daga agajin ba yana nan a sunan shi na taimakawa guraren da ake tararruka a ce ana buƙatar waɗanda za su taimaka wajen a gyara ababen hawa waɗanda za su taimaka wajen a ga cewa ba a yi wani barna ba a gurin wannan duk abu ne wanda yake mai kyau kuma yana shiga ƙarƙashin ta'awun alal birri wattaqwa
to sai sakon Mujib Abubakar Tumfafi yake cewa malami ne hukuncin waɗanda suke gutsuro wata magana daga cikin maganganun wani domin suka fa masa hujja ya cewa ai shi ne ya faɗa alhali shi kuma watakila ba ma hakan yake nufi ba
to in dai ba a ɗauko maganarsa cikakkiya ba an ɗauko tsakiyarta an bar farkonta an bar ƙarshenta kaga wani ba masa adalci ba ita magana wani lokaci ƙarshenta yake bayyana farkonta wani lokaci sai ka haɗa da farkonta za ka fahimci ƙarshenta saboda haka shi ne abinda ake kira as-siyaq as-siyaq al-lihaq as-sibaq wal-lihaq ka ɗauko magana farkonta ka ɗauko ƙarshenta kamar Imam Shafi'i a cikin littafin risala littafin sa ar-risala yayi magana akan wannan yace akwai maganar da ba za a fahimci ƙarshen ta ba sai an karanta farkon ta akwai maganar da ba a fahimci farkon ta ba sai an kai ƙarshen ta so haka in aka dauko farkon ba a karasa ƙarshen ba to za a fahimci ta ba daidai ba ko aka dauko ƙarshen ba a fara dauko farkon ba to za a fahimci ta ba daidai ba saboda haka idan mutum yayi ma wani haka da gangan yayi gutsuro wata maganar sa tare da cewa maganar nan ma'anarta ba za ta bayyana ba sai an hado da farko to bai masa adalci ba wanda kuma Allah ta'ala yana cewa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana to ku yi adalci a cikin maganganun da za ku yi
sai wata tambaya mai kama da ta dazu daga Fat Isaac Adami ke cewa menene tsayuwar wato matsayin tsayuwar yan agaji yayin da ake sallah su kuma ba sa yin sallar
ba sa yin sallar ba ta yau sun yi sallar ko za su yi amma ba sa yin sallah
ina da a lokacin
da su ba sa sallah idan akwai bukatar hakan saboda gurin da ake taro ake sallar ana tsoron wani abu zai iya biyo baya idan babu masu sa ido ko dai ga abin hawan mutane misali musamman lokacin yanzu da sata ta yi yawa ko ko a akwai bukatar tsaro a gurin wanda rashin samun wasu wanda za su yi gadi a lokacin da ake sallar za waɗanda suke masu miyagun nufi ko masu miyagun aiki za su yi amfani da wannan dama babu laifi shi yasa hakan zaka ga kamar yanzu a kasar Saudiya zaka ga limami idan ana sallah zaka ga askarawa suna tsaye-tsaye a gurin to suna da amfani musamman ma idan ka tuna cewa akwai wasu lokuta da wasu suka yi yunkurin aukawa shi limamin zaka inda zaka bude YouTube zaka ga wannan ajajjen wannan hotuna na wasu da suka yi yunkuri ko dai kasance wani mahaukaci ne da mun yana ganin kamar limamin harami din in ka taba shi kamar ka taba wani mala'ika ne ko wani dan aljanna saboda haka yake so ya samu wata dama idan liman yayi sujjada yayo kansa ko ya danne shi ko ya rungume shi kaga dai ya bata mutane sallah ko kuma a wani ne da mugun nufi yana jin haushin limamin yayi amfani da wannan dama lokacin da aka yi sujjada yayo yunkuro kansa ko wanda zaka ga da wuka ma ya taho askarawan suka rike shi to kaddara babu wani wanda yake tsaye a gurin kaga aika za ta faru to in har hakan tana faruwa kaga ba laifi dan an samu wasu wanda za su yi wannan aiki su kuma daga baya sai su yi sallar su in kamar juma'a ce ana iya wato suna iya raba shi aikin na lokacin sallah su raba in wannan yayi wannan satin wasu kuma sai su yi wani satin kai ya zama na kawai gaba daya shi dan agaji ya sarar yadda juma'a a rakansa gaba daya rayuwarsa wannan ba daidai bane sai ya kasance in wannan yayi wannan satin wani satin kuma shi ya shiga sallah wasu kuma su yi in akai haka to an samu balance kuma an samu daidaito
sai sakon Mubarak Aminu Yakubu yake cewa dangane da ayar da take cewa la yamassuhu illa mutahharun tumalan wani irin tsarki ake nufi a nan
mafi inganci magana shine mutahharun sune wanda Allah ta'ala ya tsarkake su ba mutatahhirin ba akwai bambanci a larabci tsakanin kace al-mutahharun ismu maf'ul ne wadanda aka tsarkake al-mutatahhirin sune wadanda suka yi tsarki kamar inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kaga anan masu yin tsarkin ake nufi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu kaga sune masu yin tsarkin amma mutahharun sune wadanda aka tsarkake sau sune mala'iku waɗanda Allah ta'ala ya sifanta cewa alqur'ani yana tahowa ta hannunsu bi aidi safara kiramin barara bi suhufin mutahara bi aidi safara kiramin barara su ne mala'iku saboda haka a siyakin ayar ba yana maganar akan wanda suka yi tsarki ko suka yi alwala ba yana maganar cewa mala'iku su suke taho da ta hanyar mala'ika ake aiko da alqur'ani ba ta hanyar wani wanda ba shi da tsarki ba a gurin Allah
to sai wannan shi make cewa idan mutum ya karanta addu'ar shiga kasuwa sai wani dalili yasa ya fita idan zai kara shiga kasuwar sai ya sake karanta wannan addu'ar daga Abubakar Umar Goran Dutse
na'am ya karanta alkhairi ne saboda haka ba wani matsala dan ya fita ya dawo ya sake karanta ba komai shi ma yana yawaita wa kansa alkhairi ne da fatan alkhairi ga rayuwarsa
sai Rabi Yusuf yake cewa mallan menene matsayin wanda ake zaune da shi gida daya amma in ya shigo baya wa mutane sallama
to sai a gaya masa ya rika yi ita sallama ga wanda zai yi mustahabbi ne ga wanda aka yi wa kuma ya ansa wajibi ne dan mutun ya zo ya wuce ka bai maka sallama ba bai yi wa Allah laifi ba amma zamantakewa mai kyau takan sa ka yi wa mutane sallama sai dai kakka ce yayi zunubi dan bai yi ma sallama ba ita sallama ana son ayi abu ne mai kyau mustahabbi da ya ƙara soyayya a tsakanin mutane a junansu amma da da bai yi ba to ba za ka ce ya bar wajibi ba, in har kaga ya zama ya bai da wannan ta'ada sai kai masa nasiha ka nuna masa yana barin wani abu mai muhimmanci a rayuwa, amma in yayi maka to wajibi ne ya zama haƙƙi akan ka ka ansa masa.
Masararru duka-duka anan za mu tsaya a wannan rana, sai kafin mu sallama da ku kuma za ku aika da sakonnin tambayoyinku masu ma'ana cikin lambar waya 0800 555 4443 da kuma 0700 777 442, sai kuma adireshin email na fatoyin rahama @yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ya samu damar amsa tambayoyin naku. Bashir Idris Ngago shi ne ta tura mana sautin akan na'ura. Ana sai da sassan da na kasance tare da ku da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.